Assalamu alaikum, da fatan mai saurari yana cikin koshin lafiya. Cikin labaran wasannin namu na wannan mako, za mu duba batun wasannin motsa jiki ne da ke gudana a birnin Birmingham na ƙasar Ingila da ƙasashen renon Ingila ke fafatawa tsakaninsu. Za mu kawo muku jerin sunayen ƙasashe guda goma da suka sami yawan lambobi da suka haɗa da zinare, azurfa da kuma tagulla. Ya zuwa yau Alhamis, kuna ga watan Agustan shekara da muke ciki na 2022. Ƙasar da ke na ɗaya a yawan lambobi ita ce Australia, tana da lambobi guda 123. Sai mabi mata mai masaukin baki ƙasar Ingila tana da lambobi guda 104. Ƙasar Canada ita ce ta uku, tana da lambobi guda 57. Sai ƙasar New Zealand ta hudu, tana lambobi guda 35. Ƙasa ta biyar kuwa ita ce ƙasar Scotland mai lambobi guda 32. Ƙasa ta shida a jerin ƙasashe goma waɗanda suka sami lambobi ita ce Afirka ta kudu mai lambobi guda 19. Ƙasa ta bakwai kuwa India tana da yawan lambobi guda 18. Sai kuma ƙasar Wales da ta zo na takwas da yawan lambobi guda 14. Ƙasar Malaysia ta zo na tara da yawan lambobi guda 8. Sai na goma Nigeria, ita ma dai tana da lambobi guda 8 kamar ƙasar Malaysia, sai dai bambancin a yawan azurfa ne. A yayin da ƙasar Malaysia ke da guda 2, ita ko Nigeria guda 1 take da shi. Bari ko mu wayewaci rikicin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Nigeria, wato NFF, da kuma tsohon kocin Super Eagles Gennat Rowe. Tsohon kocin ya ce a dole ƙanwar naƙi hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta biya shi naira miliyan 157 da kuma kuɗin ruwa a matsayin kuɗaɗensa na albashi da ba biya shi ba a sanadiyar sarbi na rashin biyan kuɗaɗen albashin. Gennat Rowe ya kai ƙarar hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ne gaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, da ta umarci hukumar ƙwallon Najeriya kan ta biya Gennat Rowe kuɗaɗensa nan da kwanaki 45 ko kuma a jefa mata takunkumi. Halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar, wato NFF, da ta gudanar da zaben shugabannin hukumar a yayin da wa'adin shugabannin ke karewa a watan gobe na Satumba. Shugaba Buhari ya buƙaci ganin an yi kwaskwarima ga tsarin shugabancin hukumar domin ya sanya dukkan masu ruwa da tsaki a harkar tamora. To mai saurare, da wannan rahoto ne kuma muke cewa mu haɗu a wani satin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Abdulwahab Muhammad, mu da Amurka, daga Bauchi a Najeriya.